Like, Abu Ban da ake ba a san su a sallah. Abubban da ake kin aikatawa a sallah. Kore halil sifatu takamirul basar basmalatun ta'awuzun fil far ta'aw basmalatan ta'awuzan fil farizal kaza wuqufuhu bi rijlin wahida ma lam yatul qiyamuhu li fa'ida wa sabdu rijlaihi wa hamlu fanihi mushawwashan aw jaybihi aw kummihi wa kullu ma yulhi an al-khushu'i fiha ka fikrin fid duna shani'i to kuri halil tifatu kalafiya ne a cikin sallah me sallah ya ringa waiwaye a cikin sallar tasa karahiya ne wanda yake sallah ya zama yana waiwaye a cikin sallar tasa ko dama ko hagu malamai da yawa a masaba sun ce shi waiwayen in ya zama ya juye da shi gaba ɗaya daga alƙibla to wannan ai sallar sa ta baci amma fa in ya juye da shi gaba ɗaya idan ya zama ni ya juya amma kafa ɗaya ita tana kallon alƙibla aka ce har yanzu dai karahiya ne abin ya yi tsanani amma dai ba za a yi kunci da cewa sallarsa ta ɓaci ba a ce kafa ɗaya tana kallon wani wajen amma kafa ɗaya tana kallon alƙibla to ba za a ce sallarsa ta ɓaci ba abin da ya yi muni amma aka ce ba za a ce sallah ta ɓaci ba kuma inda aka ce karahiya ne waiwaye a sallah in bukata ba ta ɗauro ba. Idan bukata ta ɗauro wani dalili ya sa a yi waiwayen to wannan ba karhanci kuma wannan fa da aka ce waiwaye a sallah karahiya ne matuƙar bai yawa ba in ya yi yawa ƙwarai wato ya sake a sallah ɗaya to wannan sallar ta sai ta ɓaci gaba ɗaya saboda ya fita daga tsarin sallah. Tagamirul basar yana daga abinda ba a so a sallah mutum yana sallah ya ringa rufe ido ya ringa rufe idanunsa saboda ya zama kamar yana nuna shi mai tsoron Allah ne ta yi ba haka yake a zuciyarsa ba gurin tsoron Allah zuciyar ba zuciyarka ce aka ce ta dubi Allah ba wai ka rufe idanunka ba dalilin ka ce sai fa idan in yana jin tsoron in ya bar idan abu ɗaya to zai ringa kallon abin da yake haramun to a wannan hali sai idan ya rinsa idan nasa daidai ne ai shi ne ma abin da ake nema daga gare shi kuma karahiya ne mutum yana sallah sai zai ɗaga duba ga sama karahiya ne ya dubi sama ko da san da yake addu'a ne. Ibn al-Arabi Maliki ya faɗa a Ahkamul Qur'an a tafsirin suratul Nur wato malamai sun ce me sallah lokacin da yake sallah ya zama ganinsa yana duban inda zai sujjada ne a kan haka Shafi'awa da Sufaye suka tafi gaba ɗaya don haka ɗin ya fi kawo kururin zuciya ya faɗa tunani waje ɗaya amma Imam Malik ya ce a ya dubi gabansa ba wai ya dubi wurin da zai sujjada ba shi Imam Malik ya ce kan yace zai dubi wajen da zai sujjada kenan zai ɗan ringa sunkuyi da kansa shi ko abin da ake so ya miƙe tsaye kyam ya miƙe tsaye kyam shi ya sa in ji Imam Malik ya ce abin da ake so ko ya dubi gabansa kai ya dubi sama ba kuma cewa aka yi sai ya dubi wajen da zai sujjada ba haka Ibn al-Arabi Maliki ya haƙaito wannan a Ahkamul Qur'an nasa. Zar basmalatan kabarin bismillah ta'awuzan ko ta'awuzi fadar a'udzubillahi minash-shaytanir rajim fil fari as-sallah ta farilla in ji malikawa karahiya ne a ta'awuzi karahiya ne a bismillah wannan zance shi ya fi shura a wajen malikawa amma bayan nan akwai zantuka guda uku kuma ya zama zance hudu kenan game da ita bismillah as-sallah a ta farilla a wajen malikawa akwai wannan kaulin dai wanda shi ya fi shura akwai kaulin da cewa a'a ba karhanci ja'iza ce yin bismillah ja'izi ne ba karahiya ba ne ba mandubi ba a kauli na biyu kenan akwai kauli na uku da cewa a ai an so ma a yi bismillah akwai kauli na hudu da cewa ai wajibi ne ma wa limin nafi'in wujubuha an karbo daga ibnu nafi'in cewa shi ya ruwaito ai bismillah wajiba ce to qarrati malamin nan babban malikawa da kuma gazzali daga shafi'awa shi wannan qarrati maliki ne ya wafati 684 gazzali ko shafi'i ne shi ya riga shi 505 ya wafati to suka ce yana daga alamun tsantsani ga mutum yazo da bismillah ko da sallah ta farilla ko da maliki ne saboda me dan in yazo da bismillah a wajen kowanne daga malaman nan hudu sallar ta tsayi idan ko ya bar bismillah to wajen shafi'awa sallar ta tsaba sai ba mutum ya basal ya salla wanda din malamai za su ce tayi yafi wanda wani zai ce tayi wani zai ce bai ba shi yasa sai din azifi daga cikin malaman malika ba yake cewa man dami basmilati salati fafatahu salaa thawabun azimun ma salatin sahihati wanda ya bi bismillah ba a salla to ya bar lada mai girma tare da sallah wanda kowa a malamai yace ta inganta to kaza hukumu bi rijlin wahida haka dan karahiya ne mai sallah ya tsaya kan kafa daya ya dage daya kafa malam ya dulke kiyamuhu matakar da tsayuwa ta saba ta tsawo ba amma tsayuwa ta tsawaita su wannan dan ya dage kafa daya ba daya ba laifi li fa'ida dan wani dalili kamar yadda muna jin dadin karatun qur'ani ko yana samun hushuyi a tsaye yana kuma ya amince da gariya wasafdu rijlaihi karahiya ne ya hada kafafunsa a halin tsayuwar ya zama ya gwama bai bude tsakaninsu ba ya hada haka a halin tsayuwar to karahiya ne safdu rijlaihi wato ya zama kamar wanda aka yi wa mari aka daure kafafun nasa to wa hamlu famihi mushawwasha haka nan ko bakinsa ya dau wani abu ya dau wani abu abinda zai ringa sashi tunaninsa yana wani abu ko wajen karatun ya zama baya fitowa mutum yana sallah ga wani abu a bakinsa wanda zai hana shi yin karatun yanda ya fi dacewa ko zai sa yana tunani a kai to wannan karahiya ne nan hamlu basari ne kenan aka rafa game fa'ilinsa fanihu to ya cika da mafulin shi ne mushawwishan akwai kuma tayo a ce hamlu famihi mushawwishan din ya zama hali ya zama ba mafuli ba au jaibihi ko da wani abu a wuyar rigarsa abinda zai iya ta zai ringa zama wa ya sa shi tunani a kansa au kunnihi ko a hannun rigarsa to duk wannan karahiya ne to amma hannun riga ce ko da gurasa ce ya ɗauka hannun riga yana sallah karahiya ne amma aka ce da zai sa wani a bakunansa fa ya sallah da shi da ai wannan matuƙar dai ba zai sa ringa tunani a kansa ba ba karhanci a sani wa kullu ma yulhi karahiya ne duk wani abu da zai ɗauke masa hankali anil hushuyi daga nuna tsoron Allah a sallah fiye a cikin sallah kamar yadda ga wasa da gemu ko zobe ko abin da ya kaba da haka duk wannan karahiya ne to aka ce to da kuma zai wasa da gemun sa ba yana sallah to dangin wasa da gemun sai wani gashi ya fita aka ce a to sallar sau za a ce ta ɓaci ba ko da gashin yana da yawa dangane da cewa zancen da yake mutamadi shine abinda aka cire daga jikin mutum ɗahiri ne amma an kance ai kullu ma ubina min hayyin fa huwa maitatun ala kulli halin sai a ce to ai sallar sa ta ɓaci inda yanzu gashin nan da ya cire shi daga jikinsa ba ɗahiri ne amma yanzu da ya cire shi ai ya zama najasa ya zama kamar yana sallar ya ɗau najasar ne kenan kasu kudi hafiya na mai motarsa ko kamar yadda najasa ta waɗo masa yana sallah sai a ce sallar ta ɓari balanna wannan shi ya jawo ta shi ya ciro ka fi kiran fidduna shani kamar tunani a cikin sallah yana sallah yana tunani game da duniya wanda irin wannan tunanin abu ne wanda yake yayi muni yayi muni yin tunanin nan akan duniya lamarin duniya alhali mutum yana sallah yayi abu ne wanda yake yayi muni wannan aka faɗa ko
wannan waiwaye da aka ce inda kafa ta tana kallon jumla
ko da fuskar ta ba al'ula ke da sauran kauri ko da fuskar ta ba al'ula matakan dai akwai wani bangare nasa da yake kallon al'ula ke